Word.
Sound.
Deep flow. Mas I want to say it. It's boy Souza. I don't wanna wait.
Sound of Africa.
Let go. And voila, here in Kidney Muda Bande.
Kama kace waka da bai ai mu a mici kamar yanzu kata kata ai waka nan kana ji daban ne sunan ka ne Susa ko yar ne na balaifa baran baye muku ba
wana flow bin da bai daban ne shigan ibada da casu daban ne wallahi shigan fa daban daban ne you wanna chill with the big boys with the big boys you wanna chill with the big boys
sounds of
come
Sound of Africa.
Mutan jimete da banne. Da banne. Mutan yola da banne. Da banne.